Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Murtala Faruk san yanda ne tare da Sarfilu Hashim Gumal da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin. Yau Talata 11 ga watan Fabrairu shekara ta 2020. Kafin ku ji abinda muke tafi da shi ga Sarfilu da muhimman kanun labarai.
To Murtala, yawan mutanen da cutar murar coronavirus ta kashe a kasar China ya kai 1,000. Ana tuhuma wasu mambobin rundunar sojin China hudu da laifin yi wa kamfanin aje bayanan harkokin kudaden Amurka na Equifax tutse a shekarar 2017. Manyan masu neman a tsayar da su takarar shugaban kasar Amurka a jam'iyyar Democrat sun shafa jajiberan zaben da jam'iyyar zata a New Hampshire suna tattaka juna.
Tokanin labaran kenan. A cikin shirin namu za ku ji cewa gwamnan jihar Borno Baba Gana Umar Zulum ya ce ana da masaniyar za a kai mummunan harin da ya halaka akalla mutane 30 a jihar, amma jami'an tsaro ba su iya daukar matakin hana shi ba.
Information was circulated to the Nigerian audience yesterday by the DSS and others that this town or Jakarta can be attacked. 3 PM yesterday, we had a security report.
A jihar Borno kuma ana ci gaba da kokawa akan ayyukan yan tada kayar baya akan babbar hanyar Maiduguri zuwa Damaturu ta jihar Yobe.
A kwana biyu uku hanyar nan sai an sauke mutum kaji an tafi da shi. Shi yasa yawanci yanzu wasu direbobin ma suke jin shakkan su yi lodi zuwa Maiduguri.
Aliyu Mustapha Sokoto zai shigo da shirin tsaka mai waya. To amma kafin nan ga halin da duniyar ta waye gari.
To jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga cikakkun labaran duniya. Yau mutanen da cutar murar coronavirus ta kashe a kasar China ya kai 1,000 bayan da hukumomin wurin da cutar ta fi addaba wato lardin Hubei jiya Litinin suka sake bayyana cewa wasu mutane kuma 300 sun mutu. Jami'an China sun ce yanzu haka akwai kusan mutum 43,000 da aka tabbatar sun kamu da cutar a fadin kasar. Shugaban kasar China Xi Jinping ya kai wa marasa lafiya da ke dauke da coronavirus ziyara a asibitin Beijing jiya Litinin. Ya kuma yi kiran da a ƙara ɗaukar matakan shawo kan annobar a cewar rahoton gidan talabijin na China. Shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya faɗi jiya Litinin cewa yaɗuwar cutar coronavirus tsakanin mutanen da ba su ma taɓa zuwa China ba zai iya zama wutar ashana ta zama gobara. Ana tuhumar wasu mambobin rundunar sojin China hudu da laifin yi wa kamfanin aje bayanan harkokin kudaden Amurka na Equifax kutse a shekarar 2017 da kuma satar bayanan kusan rabin Amurkawa a cewar jami'an tsaron Amurka jiya Litinin. A wannan kutse mafi girma a tarihi da aka taɓa yi wa wurin ajiye bayanai, 'yan kasar China ɗin hudu sun yi kutse a kwamfutocin kamfanin Equifax, inda suka saci bayanan Amurka miliyan 145 da ya hada da sunaye da ranakun haihuwa da lambobin kariya na Social Security da kuma lambobin lasisin tuki na akalla Amurka miliyan 10, sai kuma lambobin katunan bashi na kusan mutane 200,000 kamar yadda tuhume-tuhumen 9 da gwamnatin tarayya ke musu a makon da ya gabata ya nuna. Ana kuma zargin mutane hudun da satar bayanan sirri na cinikayya ciki har da jadawalin wurin ajiyar bayanai. Girman satar da suka yi na daban al'ajabi a cewar babban attorney general na Amurka William Barr a wani taron manema labarai a nan birnin Washington. Yayin da cutar murar coronavirus ke ci gaba da yaduwa a kasar China, tuna har an fara ganin yadda al'amarin ke shafa tattalin arziki a kasuwannin kasashen gabashin Afirka saboda katse karɓar kaya daga China. Cikin 'yan shekarun da suka gabata, cinikayya tsakanin China da kasuwannin kasashen Afirka ta gabas ya ƙaru sosai, inda ƙanana da manyan 'yan kasuwa ke siyo kayayyakinsu daga China cikin rahusa. Amma barkewar annobar cutar coronavirus da soke duk harkokin sufuri zuwa China na nufin babu isassun kayan China da za a sayar. Wata mai sayar da kayan gwanjo a birnin Nairobi na kasar Kenya mai suna Elida Wanjiru ta ce,
"Iyo coronavirus, nimeweza kutuathiri sana, manake mimi nilikuwa nimezoea kusafiri baada ya tuma."
Ta ce cutar coronavirus ta shafi kasuwancinmu a baya, nakan yi tafiya duk watanni biyu domin sayo kaya daga China amma yanzu an fada mana cewa kar mu tafiya mu jira har sai an ba mu izini hakan yana shafar mu sosai customer mu na zuwa ba sa samun abin da suke nema a dai bangaren kuma muna da nauyi da suka rataya a wuyan mu
Dr. Filu bai yi nisa ba domin kuwa jima kadan zai sake shigowa da karin labarai. Sai dai kafin nan gwamnatin jihar Borno Baba Gana Umar Zulum ya bayyana cewa ana da masaniyar za a kai mummunan harin da ya halaka akalla mutane 30 a jihar tun kafin lamarin ya auku. Amma jami'an tsaro ba su iya daukar matakin hana shi ba. Wannan kuma na zuwa ne a daidai lokacin da jami'an soji ke musanta rahotannin kashe mutane 30 a harin. Daga Maiduguri ga rahoton Haruna Dauda Biyu.
Don a safiyar jiya ne dai gwamnatin jihar Borno Professor Umar Zulum izarci wannan kauye inda jajantawa al'umman wannan gari da ma ya soma jawabin sa ga jami'an tsaron yana mai cewa
we have to be brutal in telling the truth. I'm pushed to the one to say the truth. Since I was inaugurated as governor of Borno state from May 29 to death, Auno Tau is being attacked for about 6 times.
Yace dole ne zuwa fito kwararo wajen fadin gaskiya dan yanzu an riga an tura ni zuwa Bango dan tsaron da aka rantsara ni a watan Mayu 2019 har zuwa rana mai kamar ta yau. An kai hari daban-daban har so shida a wannan gari na Auno. Yace ba muna so mu nuna gazawar jami'an sojan Najeriya bane. Ha'a, amma akwai wasu matsaloli. Dinga dan gaskiya mun shayin kudin cewa a kafa wani sansanonin soja a wannan gari na Auno duk da cewa akwai wannan sansani amma da zaran karfe 5 na marace yayi za su rufe mashigar garin Maiduguri ne su kuma fice su zo su kwana cikin garin Maiduguri su bar wannan gari haka kawai dan haka waɗannan maharakin samun wannan dama na kai irin waɗannan hare-hare kan al'umma wannan shine abin da ke faruwa a cewar gwamnatin jihar Borno
more than 30 lives were lost here information was circulated to the Nigeria yesterday by the DSS and others that this town or Jakarta can be attacked. 3 p.m. yesterday, we had a security report.
Yace fiye da rayukan mutane 30 da suka salwata yanzu hakan kuma akwai rahotannin tsaro na jami'an tsaron ciki suka aike wa jami'an sojan cewa akwai yiwuwar kai hari kan wannan gari ko kuma ƙauyen Jakana kuma tunda misalin karfe 3 ne dai wannan rahoto ya fito. Yace akwai wasu motoci guda 3 da aka ce sun cika da mutane hada da mata da ƙananan yara kuma sun tafi da su. Wannan abin takaici ne matuƙa. Sai dai yayin da komandan rundunar sojan Najeriya na operation lafiya dole Major General Olusegun Adeniyi yake mai da martani kan wannan batu na cewa yace za mu ƙara himma kamar yadda muke yi don mu tabbatar cewa irin waɗannan matsaloli sun kawo ƙarshe. Yace ina kira ga waɗannan masu motoci da su guji zuwa su ce za su kwana akan titi. Ba mu so mu dinga ganin motoci akan wancan titi cikin dare. Yace sojoji mu sun rufe hanyar ne saboda hana yan ƙungiyar Boko Haram zuwa na sima mabiya hanyar killa.
Same party people create is misleading, is untrue, and is false.
Yace na ga kuma wajen rahotanni da ke nuni da cewa an kashe mutane 30 a wannan wuri. Wannan ba gaskiya bane. Wannan yaddara ne kawai kuma ƙarya ne. Mun dai tsinci gawakin mutane 3 ne jiya, yau kuma da safe muka sake ganin wasu guda 7. Wannan kawai su ne adadin mutanen da muka gani a mace. Kuma muna nuna alhinin mu game da abin da ya wakana. Tun da farko dai sai da komandan ya kuma gabatar da wasu mutane guda 3 da yace dalibai ne da aka kwato su daga hannun ƴan ƙungiyar Boko Haram. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga Sarfilu Hashim da ƙarin labarai.
Jiya Litinin shugaban jam'iyyar Democrat a majalisar dattawa Chuck Schumer ya nemi hukumar da ke sa ido kan ma'aikatar tsaron Amurka ta bincike abin da ya kira abin kunya da baya bisa ka'ida, wato mayar da martani da shugaban Amurka Donald Trump ya yi akan shaidun da suka bayar da ba'asi a kansa a binciken tsige shin da aka yi. Schumer ya nemi manyan masu bincike har 74 a dukkan matakan gwamnati da su binciki duk wani mayar da martani da aka yi akan ma'aikatan gwamnatin tarayya waɗanda suka bayar da rahoton rashin daidai da gwamnatin Trump ta yi. Amma ya fi mai da hankali akan koren Laftanar Kanar Alexander Vindman a matsayin masani kan harkokin ƙasar Ukraine na hukumar tsaro a fadar White House. Trump ya kori ɗan uwan Vindman, wato Eugene Vindman, wanda shi ma lieutenant kallan ne a soja kuma lauya ne akan da'ar ma'aikata a majalisar tsaro an dai mai da dukkanin su matsayin su a ma'aikatar tsaron Amurka cikin yan sawoyi ranar Juma'a Trump ya sake korar Gordon Sondland wanda ya bayar da gudunmawar dala miliyan 1 ga kumtun karbar mulkin Trump a matsayin sa na jakadan Amurka kungiyar tarayyar Turai da ke Brussels a dai bangaren kuma manyan masu neman a tsayar da su takarar shugaban kasar Amurka a jam'iyyar Democrat sun shafa jajiberin zaben da jam'iyyar za ta yi a New Hampshire suna cicaka juna don kokarin samun dama a zaben domin tunkarar shugaban kasa Donald Trump na jam'iyyar Republican a zaben watan Nuwamba da za a yi tsohon magajin garin South Bend na jihar Indiana Pete Buttigieg yana kankan da Senator Bernie Sanders na jihar Vermont wanda ke ayyana kansa a matsayin dan Democrat mai sassaucin ra'ayi a Iowa amma zaben jin ra'ayin al'umma da aka yi ya nuna cewa Sanders yana gaba da Buttigieg a New Hampshire tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden da Senator Elizabeth Warren ta jihar Massachusetts da Amy Klobuchar ta Minnesota dukkanin su na bayan Sanders ne a zaben Iowa
gaida sarfe lo hashin zubel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ana ci gaba da kokawa akan ayyukan yanta da kayar baya akan titin Maiduguri zuwa Damaturu babban birnin jihar Yobe a arewa maso gabashin Najeriya duk kuwa da girarin gwamnatin tarayya na samun nasarori a yaki da ta'addanci a yankin wajilin mu Hassan Maina Kaina na dauke da cikon rahoton
a babangan dai mayakan Boko Haram na ci gaba da kada kai harare akan babban hanyar da ta hada jihohin Borno da Yobe wato daga Damaturu zuwa Maiduguri ko daga Maiduguri zuwa Damaturu hanyar kuma da ta hada jihohin biyu da sauran sassan Najeriya al'amarin da ke ci gaba da ciwa mutanen yankin tuwa kwariya
sunana Alhaji Ibrahim Babale ni ne chairman na NURTW Damaturu local government taxi branch abun da ya shafi hanyar Damaturu zuwa Maiduguri a kwana biyu uku hanyar nan sai an sauke mutum ka ji an tafi da shi an yi waye da sauransu shi yasa yawanci yanzu wasu direbobin ma suke jin shakkan su yi lodi zuwa Maiduguri zaka tashi tun daga Abuja zuwa hankalin ka bazai tashi ba sai ka shigo garin Damaturu daga Damaturu zuwa Maiduguri hankalinka a tashe
to komai jami'an tsaro za su ce akan haka
eh sunana Brigadier General Abdul Khalifa Ibrahim ni ne Hafsan Hafsoshi na Runduna ta 7 mai malari wato 7 division kuma har ila yau commander sector 1 wato sector na 1 kenan operation Lafiya Dole mun je dai da ku kuma kun ga dai cewa motoci na tafiya ana zirga zirga ba wani matsala to amma yanda na gaya maka su wayannan ta'addan suna yakin da ake kira sarika noki amma duk da haka akwai matakan da jami'an soja suka dauka wanda gaskiya ina gani Allah ya yarda za mu yi maganin wannan abun an kawo wasu battalion an sa a wannan hanya wajajen Minok Jakana ma akwai headquarter na brigade to duk wayannan dai an yi ne so that su sojojin da ke wurin za su iya fitowa suna sentry suna patrol suna wasu aiki dai haka wanda zai kasance mutanen nan ba za su samu damar yin wannan banzan aikin da suke yi ba amma ba wai cewa ba mu da kayan yaki ba muna da su amma dai muna son kai
wani lokacin ya labai zaka ji ana cewa ai yan boko har makamun su ya fi na sojojin Najeriya kaza kaza kaza
wallahi ba gaskiya bane
yaushe yan Najeriya suke sa ran cewa ku sojoji za ku kama Abubakar Shekau
eh muna nan muna aiki akan wayannan abubuwan kuma insha Allah za mu yi nasara
wasu yan Najeriya suna ganin cewa da ya kamata ne a ce ku sojoji ku gano a ina suke ne ku bi su a ji ayata ta kare na ruku a ce sun kawari an kore su sun kara kawari gobe an kore su
gaskiya mu muna kokari muna shiga sansani sansani muna neman Boko Haram satin nan da ya wuce na tura sojoji na dake battalion na brigade na 21 dake Bama ko da yake su yan sarika noken sun gudu amma mun ga sansanin mun kona kuma mun ga wasu mata da wasu yara da muka fito da su
General Abdul Khalifa Ibrahim Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nigeria za su iya sauraron mu a tashar biyo ya Africa akan mita 1200.5 zangon FM. Baya ga haka, ko da yaushe za ku iya zuwa wato shafukan mu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Saka mai wuya.
Sunana Hajiya Umma, ina nan zaune a birnin Damagar. Ban ga amfanin shi ba sosai a cikin kasar mu. Su wannan kasa Dakaru aka ka aka yirge mu a kasa. Ni sun ce suna da kayan aiki. Sun ce duk abin da yake tafiya a kasa ma suna ganin shi. To ban ma ganewa a rika karshe mu nan soyoyi kuma a ce an zo te mu kuma gaskiya. Mu shugabannin mu su bude idanuwan su su gani abin da ake yi. Kullum mu ne ake kashewa. Ina kayan aikin da suke suna da? Ina na'urorin da suke da? Kuma wannan ƴan ta'adda ina ne suka samu kayan aiki? Ina ne suka samu motuna da bindigogin da kayan aikin da suke nan suna karkashe mu? Kenan in gaskiya ne a tahi ka fada da ka fada in gurin yakin ne a tahi ka fada da ka fada. Kenan ai an san tare muke da su. Amma kullum mu namu ne su ai shimfirar ana kashe su.
Jama'a muna fatan mun sami kuzari lafiya a cikin wannan sabon shiri na tsaka mai wuya. Bari mu fara da tambayar shin gaskiya ne duk abin da ake ji yana fitowa daga bakin shugaban Niger wato Isu Muhammadu yana yi ne a bisa umarnin shugaban Faransa Macron? Ya maganar zargin wasu ta daban da ke cewa ai shugaban Faransa Macron din ma ya cika rena shugabannin mu na kasashen Afirka. Kuma ma shin me bambancin kasashen da ita Faransa din ta mallaka da wanda Burtaniya ta mallaka idan ana maganar daukar umarni daga tsofaffin yayin gijin nasu?
Indan mulki mallaka ne Ingila ta yi. Kaga tana haka wannan Ingila ba ta ma ba Najeriya mulki mallaka ba ta ga ma gane ba mulki mallaka tana haka nan dan shine yake kwatanta gaskiyan mu da muke suka alaka kasar Faransa da kasashen
mun gane su mutane ne wanda suke da wannan ra'ayin na kada shugabanni wanda al'umma suka
kuma abin da ya ba ladabi ba biyayya
shi ma
Faransa yare na mutane ne bai dauke su ba a shugabannu inda dauke su a shugabannu sai dauke shi a kamar shugabannu shi yanzu yana cikin tsaka mai wuya ne kamar kirarin na musuwa
wannan suna cikin batutuwan da zamu taba a wannan kashin na muhawara da wakilin mu na Niger Sulaiman Munibar mai shirya mana da ƴan siyasa guda biyu wato Abdu Idi na kungiyar fafutuka ta FSCN da kuma Siraji Isa na jam'iyyar NPR wacce ke kawance da jam'iyyar PNDS tarayya mai mulkin Niger a yanzu. Yau fafatawar tasu za ta tashi ne daga zaton da wasu suke yi na cewa duk kungiyoyin da ke bayyana ra'ayoyin yabo ko sukan Faransa suna da wata manufa.
Kamar shi yadda ita gwamnati ke ganin ba za a rasa wata manufar boye ba da kuke da ita ku watakila wata ajanda ce gare ku wadda ta shafi harkokin mulki shi yasa kuke
wasi ne ake karanta ma mutane wannan kalamin da yayi shi kanshi ba kalamu bane wanda shugaba yake shi shugaba na kowa ne kuma wanga tsarin da muke ciki tsari ne wanda ya kamata duk kasar Niger ta tashi kamar mutum daya tunda wanga yakin ba wani horan shi bane ba wani sojinan horan shi bane za su zo su mushi sojinan mu ne sojinan Sahel ne da ƴan ƙasa su ba da rahoto wa'anga wanda suke shigowa suna zambata mu su bar zamban mu ba wai horan shi bace za ta yi inda horan shi ce ai ba ba take nan kuma ba alamar za ta gyara abin labarin da muke ake tsammanin su bada ba ta bada shi kuma lokacin da sojinan mu suke buƙatar su basa wanga da abubuwa ne wanda aka sani ba wai ana faɗin su bane kowa ya san su ana yin su ne yau ƴan Mali sun san babu gaskiya tunda duk hutawar da suke yi bisa barkan ne suke yi da minisuma kuma su ne suka faɗi faran shin ita ta hana fama sojinan Mali su ta yi kidal kowa ya sani wannan kuma kowa ya san ita take kare su kuma kowa ya san faran shi ta yi shugaban tawurin ƙasar Libya duka wannan kowa ya san su ita dai gaskiya sunanta gaskiya in ka rihe idan kamar da ka kare ka bude tana nan ba gusa ba take ba rihe ido bai ke gusa ta babu a tsari na alaka na duniya inda wani shugaba yake ce ma wasu shugabobi su iske Ingila ba ta ma ba Najeriya mulki mallaka ba ta ga ma gane ba mulkin mallaka tana haka nan dan ta diba dan shine yake kwatanta gaskiyan mu da muke suka alaka kasa horan shi da kasashen in dan mulkin mallaka ne ingila ta yi kaga tana haka wannan kuma abin da ya bala da bi ba biyayya
shi
makuran dan yare na mutane ne bai dauke su ba a shugabannu inda ya dauke su a shugabannu sai dauke shi a kamar shugabannu ai sauran wanda suka huce sauran shugabannu duk dai siyasa ɗaya ce amma suna tsari wanda za a yi a diplomasiya mutanen su zo an sai shiga cikin daki ya hadi musu abin da yake so amma baka hutarwa gaban duniya kai kalamu irin wanga kama umurci shi gabanni har biyal na kasashe biyal masu zaman kansu kace su same ka to su same ka dan me ɗan kasa ne yau ranar ta huto hannu bai yake ta ba zan cin shi ba gabannu bane ya gane shi yanzu yana cikin tsaka mai wuya ne kamar kirarin na mahaurata ka ka san da aka gashi wannan sojojin na shi 13 yanzu matsala gare a kasar horan shi yanzu majalisa tun da can demokarasiya ake bi shugaban yan kasa ake bi can suna so yanzu majalisa tana iya ta cila ta mushi ya janye sojina kuma kullum ai zanga zanga daga kasar shi ta fara kuma sai gashi yanzu an washi gari furjin musa da suke ma shi ba gabannin mu yanzu ba shi ma gabannin bane suke rikicin yanzu yan kasa ne a Mali yan kasa ne a Burkina yan kasa ne a Niger kuma sun gane ai ba yau bane ake abin shekara fiye da 50 ana yin wannan abin yau ne abin ya kai ya kai yan kasashe suka fito suka ce to ai bincike a nemi alaka wadda kasar mu za ta ci riba kasashen mu za ta ci riba horan shi ta ci riba shine muke hodiya da yazo nan kasar Niger baka jibo ta kalama da yace yana so kamar yadda president din Niger da parti presidential suka ce
jami'a mai mulki kenan
sun ba da kai sun bi yace yana so yan Mali su ma su haka nan su ce sun bi yan Burkina su ce sun bi menene umfanin sa me ya zance nihin sa yana so yayi umfani da Niger dan ya raba je san Sahel tunda shi president din Niger ba shi bane yanzu shugaba mai ci a zancen Jason Sahel to ai nan gamo ta Jason Sahel ce kuma Jason Sahel shugaban Burkina ne shugaban ta me ya ka zancen shugaban Niger a sawan gazancen in makuran yana da wani abu yadda in wani abu ya same shi ba gabanin mu suke gudu su tahi da sojinan mu suka mutu da dauki jirgin shi in dai da gaske ne yazo shi ayi da shi
Siraji idan aka dubi abubuwa yadda suke da yadda aka samu canjin ra'ayi daga wajen shugaban kasar Niger Isu Muhammadu akan maganar nan ta tsaro ko kuma matsayi da irin tasirin da Faransa ke yi a yakin nan da ake gwabzawa da ƴan ta'adda a yankin Sahel za a iya gane cewar watakila umarni ne yake bi na shugaba Macron bayan da shi Macron din a fili a taron NATO da gudanar a Burtaniya ya kwatanta cewar baya jin dadin yadda kasashen Sahel wasu shugabanni ke barin talakawan su suna gwadawa Faransa da Faransawa kyama saboda haka ya umurce su su gaggauta zuwa birnin Po inda za a gudanar da wani taro domin su fayyace masa zahiri ainihin abinda suke bukata ko kuma matsayin su dangane da zaman rundunar ta Barkan a wannan yanki
yawa Barma in dai ayi gaskiya ayi adalci ayi bai ka kuskure ba ko da dai rana a ce shugaban kasa Alhaji Yusuf Muhammad yana samun umurni ga wani shugaba saboda tahiyar da al'amarin tsaro na kasar Niger yau an diba kasar mu tana cikin kasashe wanda ko da yake akwai ƴan ta'adda suna mun banna sosai muna cikin kasashe na cikin inda ke da tashin hankali wanda ke tsare da ƙarfin Allah ana tsaye ana kokari saboda kowa ya kwana lahiya ya tashi lahiya hai wa'innan masu daidaitawa suna kururuwa ko da lokaci ka gani duk abin da ake yi saboda kowa ya kwanta lahiya ya tashi lahiya abin nihi shine yake ba mu mamaki wannan ƴan society civil na ƙasar Niger wanda suke ta wannan halbalbe ka taba ji inda suka fito ko da tsaye rana suka ce sun kawo wani declaration ko wani abu na na kwatanta wannan aiki da ƴan ta'adda suke bannaci mu abin da yake ba mu nihi ko da lokaci sai kaga kamar wani abu ne da tura suke ce ma connection sai ta di su a tsarin su wannan ƴan ta'adda kamar wani dama ce ta ba su ta huddo ide ko ko duk wani lisahi na rishin tsari na cikin ƙasa na a kawo tashin hankali na a hurgita gabaki ɗaya na a rasa inda za a shiga mun gane su mutane ne wanda suke da wannan ra'ayin na a kada shugabanni wanda al'umma suka zaba
kana ganin kamar suna so ne su yi amfani da raunin gwamnati saboda matsalar tsaro domin cimma
wannan manufa to in ba haka nan bane ka taba ji ko so guda sun fito sun ce wannan ta'adda aikin da suke bai ga anwani a zaman cikin wannan kasashe ka taba jin declaration din su musamman ni dai ban ji ta ba ko da su guda su fito su yi declaration ta kamemiya ita kadai su ce wannan ɗan ta'adda a yi tsau da kawa a yaƙe su tunda ba su son zaman lahiya ba su son kasashen mu su ci gaba suna da lalin nasu da sai sun san da mun sani jar
to ne shi kuma da mai sanin ku da fama a shirin makon gaba Allah ya kai mu za mu ji dalilin da yasa shugaban Faransa Macron yake da wata ɗabi'a da yawan son gana a keɓance da shugabannin ƙungiyoyin da ake kallon ƴan ta'adda ne kuma shi shugaban Niger ne kadai ra'ayinsa ya sha bamban tsakanin shugabanni biyar na Afirka game da maganar ci gaban bakin sojojin kasashen ƙetare a yankin na Sahel ya masu yin Niger suke kallon gaiso taziyar da shugaban Faransa ya kawo musu can makonnin baya lokacin da aka kace musu sojojinsu muna fata za ku kasance tare da mu domin jin waɗannan batutuwa yanzu zai bari mu yi godiya ga su bakin namu Audu Idi da kuma Siraji Isa tare da shi wakilin namu Suleiman Muni Barma a madadin su duka da ke cin yamai Aliyu Mustapha Sakkwato ne a nan Washington DC muna fatan mun ba ku lami lafiya
to da wannan kuma muka zo shirinmu na ƙarshe wato labarai a taƙaice
to a takaice yawan mutanen da cutar mura coronavirus ta kashe a kasar China ya kai 1000 bayan da hukumomin wurin da cutar ta fa'addaba wato lardin Hubei je Litinin suka sake bayyana cewa wasu mutane kuma 300 sun mutu jami'an China sun ce yanzu haka akwai kusan mutane 43,000 da aka tabbatar sun kamu da cutar a fadin kasar ana tuhumar wasu mambobin rundunar sojin China hudu da laifin yi wa kamfanin ajiye bayanan harkokin kudaden Amurka na Equifax kutse a shekarar 2017 da kuma satar bayanan kusan rabin Amurkawa a cewar jami'an tsaron Amurka jiya Litinin a wannan kutse mafi girma a tarihi da aka yi ya taba yi wa wurin da aka taba yi wa wurin ajiyewa bayanai ƴan kasar China din hudu sun yi kutse wa kwamfutocin kamfanin Equifax inda suka saci bayanan Amurka miliyan 145 da ya hada da sunaye da ranakan haihuwa da lambobin kariya na social security da kuma lambobin lasisi na tuki na akalla Amurka miliyan 10 sai kuma lambobin katunan bashi na kusan mutane 200,000 yayin da cutar murar coronavirus ke ci gaba da yaduwa a kasar China tana har an fara ganin yadda al'amarin ke shafa tattalin arziki a kasuwannin kasashen gabashin Afirka saboda katse karbar kaya daga China cikin yan shekarun da suka gabata cinikayya tsakanin China da kasuwannin kasashen Afirka ta gabas ya karu sosai inda ƙanana da manyan ƴan kasuwa ke siyo kayayyakinsu daga China cikin rahusa jiya Litinin shugaban ƴan jam'iyyar Democrat a majalisar dattawan Amurka Chuck Schumer ya nemi hukumar da ke sa ido kan ma'aikatar tsaron Amurka ta binciki abin da ya kira abin kunya da baya bisa ka'ida wato mayar da martanin da shugaban Amurka Donald Trump ya akan shaidun da suka bayar da ba su a kansa a binciken tsige shi da aka yi
to da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokacin sai can an jima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya wato 7 kenan agogon Ghana inda za mu dawo muku da wani sabon shirin to amma kafin mu yi sallama ga sakon jajantawa zuwa ga Alhaji Umar Dodo marafan sanyin na da iyalai da ƴan uwa da abokan arziki bisa mummunan itila'in gobara da ya faru a masana'antarsa da ke garin sanyin a ranar Asabar tare da fatan Allah ya mayar da alkhairi kuma ya kiyaye aukuwar haka nan gaba. Yanzu a madadin Tarfilu Hashim Gumel da ya tayani gabatar da shirin, sai kuma Mallam CD da ya hada shirin ya kuma bada umarni da engineer mu na yau Jim Cook. Murtala Faruk Sanyin na ke muku fatan alkhairi, ma assalamu.
VOA Afrique, le monde